ka gabata aka dawowa ta nan lit na kasashe inda a can kasar sin bangaren La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 12 aka gwamta tsakanin kungiyar tsallon kafa ta Real Betis da Las Palmas inda Real Betis ta samu nasara akan Las Palmas da ci 2-0. A ranar Asabar kuwa kungiyar tsallon kafa ta Atlantico Madrid ta sha kaki a hannun Real Madrid da ci 3-0 inda Real din ta bi da gida ta samu nasara a kanta. Dan wasan gaba na Real Madrid Cristiano Ronaldo shi ya jefa duka kwallaye guda 3. Barcelona sun canza babu tsakaninsu da Malaga a gida yayin da Portugal ta sha kashi a hannun Sevilla da ci 3-2. Ita kuwa Eva ta samu nasara ne a kan Celta Vigo da ci 1 mai ban haushi. A jiya Lahadi kuwa Atlantic Club ne ta samu nasara a kan Villarreal da ci 1-0. Yayin da Sporting Lisbon ta sha kashi a hannun Real Sociedad da ci 3-1 a gidanta. Alanda Sporting ba zai yi ba a hannun Espanyol da ci 1-0 ita ma a gidanta yayin da Valencia ta tashi. Kunnan doki ɗaya tsakaninsu da Granada. A yau kuwa za a fafata wasan ne guda ɗaya tsakanin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Leganes da Osasuna. Misalin ƙarfe 9:00 agogon Najeriya da Nijar da Kamaru. Har yanzu ko kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ita take jagorancin ragamar tebur ɗin La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 a mako na 12 inda take da maki 30. Barcelona na biye da ita a mataki na 2 da maki 26. Sai Sevilla take biye da ita a mataki na 3 da maki 24. A ƙasan tebur kuwa Sporting Lisbon ne take mataki na 18 da maki 9 yayin da Osasuna take mataki na 19 da maki 7. Granada tana ƙasan tebur na mataki na 20 da maki 4 inda aka tantance ɗan wasan da suka fi zuwa ga kwallo a La Liga. Cristiano Ronaldo da Real Madrid yake kan gaba da kwallaye 8 yayin da Messi na Barcelona yake biye da shi da kwallaye 8. Sai Luis Suarez na Barcelona yake biye da shi na mataki na 3 da kwallaye 8. A bangaren Premier na kasar Ingila a ranar Asabar aka fafata wasanni mako na 12 na shekara 2016 zuwa 2017 inda kungiyar kwallon kafa ta Manchester United suka yi kunnen doki tsakaninsu da Arsenal 1-1. Southampton ko sun tashi tangaras ne babu ci da Liverpool yayin da Crystal Palace ta tashi a hannun Manchester City da ci 2-1. Watford ta samu nasara a kan Leicester City da ci 2 ita ma da 1 yayin da Everton suka tashi kunnen doki 1-1 da Swansea. Stoke City ta tashi a hannun AFC Bournemouth da ci 1 mai ban haushi. Sunderland ta lalata Hull City da ci 3 da nema yayin da Tottenham ta samu nasara a kan West Ham United da ci 3-2. A jiya Lahadi kuwa Middlesbrough ta sha kashi a hannun Chelsea da ci 1 mai ban haushi yayin da ɗan wasan Najeriya na Victor Moses ya zama shi ne gwarzon ɗan ƙwallo a wannan wasa da aka yi wato best player of the match. A yau kuma za a fafata wanda ake kira Monday night tsakanin kungiyar ƙwallon ƙafa ta West Brom da Burnley misalin ƙarfe 9 na dare agogon Najeriya. Kungiyar ƙwallon ƙafa ta Celtic ta samu nasarar tsarewa kujerar teburin Premier na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 12 inda take da maki 28 yayin da Liverpool take mataki na 2 da maki 24. Manchester City na mataki na 3 da maki 27. Ita kuwa Hull City na mataki ne na 18 da maki 10 yayin da Sunderland ke mataki na 19 da maki 8. Swansea City na mataki na 20 da maki 6. Dan wasan gaba na Chelsea Thiago Costa yake kan gaba a gasar Premier League na bana inda ya jefa kwallaye har 9 yayin da Sergio Aguero na Manchester City yake bin sa a mataki na 2 da kwallaye 8. Sai Eden Hazard na Chelsea yake da kwallaye 7 a mataki na 3. Shi kuwa shahararren dan wasan kwallon kafa na kasar Portugal mai takale da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Cristiano Ronaldo ya ce yana son ya lashe zakaran kwallon kafa na duniya wato best player na shekara 2016 domin a shekaran ya samu nasara da dama daban-daban kama daga kungiyarsa ta Real Madrid zuwa ƙasarsa ta Portugal. A wannan shekaran ne ya samu nasarar cin kofin zakaran Turai wato Champions League na shekara 2015 zuwa 2016. Haka kuma ya sake samun nasarar lashe kofin nahiyar ƙasashen Turai na shekara 2016 wa ƙasarsa wanda aka yi a can ƙasar Faransa. Shi ne kuma ɗan wasan da ya buga wasanni 48 a wannan shekara wa ɓangaren ƙasarsa da kuma ƙungiyarsa ya samu nasarar jefa ƙwallo har 51. Ronaldo dai ya lashe wannan kambun har sau 3 inda yanzu yake neman lashe da kuma jihuta lafiya. We'll be right back.